I dare say to you, I believe in miracles. And I hope you do also. What are we demanding?
Gangamin da ya gudana dandalin Unity ya samu halartar jigogin neman sako matan irin su tsohuwar minister ilimi Obi Ezekwesili, Dr. Imam Shehu, Aisha Yusufu, Maureen Kebrook da sauransu da suka jagoranci karanta sunayen mata 82 da suka rage a hannun ƴan ta'adda.
We demand a formal rebuttal and apology to all the families and the community at large for the illegal cohabitation encouraged by the Borno State government.
Muna buƙatar barranta da neman ahuwa ga duk iyaye da al'ummar Chibok don barin wasu daga ƴaƴansu na zama tare da wasu tubabbun ƴan ta'adda da gwamnatin Borno ta basu suke cewa su mazajensu ne. In ji babban shugaban al'ummar Chibok na duniya Dauda Iliya. Nan take jagora kuma ɗaya daga iyayen matan Nkeki Muta ya ce sam ba su amince su aurar da ƴaƴansu ga ƴan Boko Haram ba.
Ba mu yarda da tubansu ba. Mu abin nan muna so gwamnati dama ta yi mana shine ya bincika ga mai yaya wani iri aure ne wai suna kilari wani auren gwamnati ya tabbat abinda muna so in gwamnati zai faranta mana rai shine gwamnati yayi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafin ƴaƴan mu nan akan cewa akan aure to gwamnati ya bincike mana yaya wannan abu ya faru mata guna fade ne ba karami fade ba ma so amma kuma a cikin fade nan ko ƴaƴa goma ƴaƴan mu suka haifa wallahi zamu rungube ƴaƴan nan zamu rungube ƴan matan mu ba zamu ci su ba kaunan da zamu yi musu ma zai fida ƴaƴan mu wanda mu muka haifa.
Malama Rebecca Samuel ƴar ta Sera bata dawo ba ta ce gara a samu matan ko wani mataki za a dauka
dan idan da na sanna tana hannun gwamnati ko ba hannun waɗannan mutane ba gaskiya ba san damu ba zan sake zuciya don na san inda take mu din nan da muna kan jira har yanzu ba mu san inda suke ba fa kuma ba mu fitar samani ba.
Yan kungiyar BBOJ irin su Amina Aliyu Usman da injiniya Shehu Abubakar na karfafa ba su ɗaya biyu tsammanin samo sauran matan ba.
Muna fatan insha Allah Allah zai maido su, muna da wannan yakinin Allah zai maido su don saboda duk abin da ka ce Allah zai yi ka riga da ka gama magana. Muna nan muna addu'a Allah Ubangiji ya maido mana da su. Allah ya sa suna cikin koshin lafiya.
Wannan contribution ne da zamu ba su cewa ba a manta da wannan zancen ba, mu ma riga kafe ne muke yi saboda mu ma kanmu gobe zamu iya samun kanmu cikin wannan halin.
Taron ya tabbatar iyaye biyu sun saduda da gano ƴaƴansu sun mutu, inda BBOG kuma aka yi addu'a ga ƴan kungiyar 15 da suka mutu a tsawon shekaru 10, ciki kuwa da jagoran ƴan Chibok Abuja Sambito Zaya da aka ce ciwon zuciyar rashin ceto dukkan matan ya zama sanadiyar mutuwarsa a 2021. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
You will not stop until your daughters are back and alive. God bless you.
Thank you very much, Dr. Obi Ezekwesili.